Na fiya uwa jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwa jiki, assalamu alaikum. Jama'a da ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A makon jiya kun ji wasu daga cikin dalilan da suka sa likitocin Najeriya ke tafiya wasu kasashe neman aiki. Daga cikin matsalolin har da rashin kayan aiki. To kamar yadda muka yi alƙawari yau za mu ji daga bakin su likitocin da kansu wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwali ya fara zantawa da
sunana Jibo Sagir Idris muna fitar traffic department kalubalen nawa aikin ko kashi kashi ne kwarewa yawan masu aikin da kuma yanayin yin aiki misali kamar asusun malami na Kano wanda ake ce musu azumi da zaki da ya daukan kato na kwantar da wasu rafiya sama da 500 to wannan kadai ya isa in nuna maka yawan mutanen makan da ake bukata za su gudanar da aiki cikin kwanciyar hankali a kuma sami kyakkyawan sakamako misali kamar ni aiki na duba aiki kawai za ka zo ka dauki biro ka rubuta wasu ba kuma ka je ka tafi ka ce a sama gani a'a aiki ne da idan ka zo ka dauki bawa ko kuma ka dauki mara lafiya ka gama duk rubutun da kai a kansa to ba mutum zai baka ce a'a a bashi kwaya kaza kwaya kaza kwaya kaza a'a zama zaka yi da shi sai ka dauke shi misali a ce karaya yayin ya karye aka dora shi ba zai yi tafiya ba sai an zo an koya masa da tafiya akalla lokacin da kai dauka kana koya masa wannan abun mun da tafi ko da gaduwa 50 ne kawai yake da mutane da irin wannan rashin lafiyar tasa wanda zaka musu wannan in ka dauki rabin awa ka raba shi a cikin awoyin da ake suna aiki dan kana da mutum hudu ko biyar zasu yi wannan kaga ai ba su yi ba wannan ya tabbatar maka cewa to ko da me za su yi wannan mutum hudu ko biyar din za su yi ne kawai dangin sun yi ba dan a samu sakakkiyar kasar da ake samu ba na mutum ya warke a cikin wannan lokaci kaga wannan zai haifar da cewa shi mai lafiyar ya zama asibiti na sosai an rike shi asibiti idan za zai yi kwana hudu ko biyar ya warke a sallame shi sai kwana goma bai warke ba wannan zai haifar da cewa wanda zai shigo daga waje izo yi amfani wannan gurbin da za a sallame shi hawo babu shine a babban aure kuma da kuma da sai mutane ai an zo aka fita bakaru ana samun sakamako amma ba wanda ake so ba tunda duk ma'aikatan lafiyar da yake asali ake lafiya ya fi kowa farin ciki ya ga yau ya ga mara lafiya gobe ya warke duk abubuwan da kai mutane suna cewa sun fita kasar waje sun je nan da sun warke sun dawo ba wani abu bane kayan aikin ne in ka je ana bukatar ai ma gwajin abin da ake bukata za a ma gwajin nan take a samu sakamakon a zo ai maka aikin da kuma ta maka to amma nan idan ka zo kayan aikin watakila wani ya lalace kamar yanzu ka zo ka ga wuta ni anan bangaya duk wani kayan aikin da shi da wuta yake amfani abin zai da hannu na fashi da yawa to amma ba wutar ya zaka yanzu kai shi da ni ba wutar anan gurin duk idan nake su yanzu da sun sa su ana ta wuta ga gwamnati korafin cewa babu kayan aikin nan sun lalace takarda yanzu shugaban department din zai yawa takardun da ya rubuta zuwa shugabannin asibiti da irin kuma shugaban asibiti kuma wasu suka rubuta zuwa ga gwamnati cewa ba abubuwan nan ga inda ake ci abin da za su mamaki amma babu to kaga wannan duk sun zama matsalolin da ba za ka iya samun abin da kake bukata zuwa ga aikin ka ba
wai ko yana daya daga cikin dalilan da yasa ake cewa kuna gudawa ku barin Najeriya ku tafi kasashen waje
misali babu yanda zai mutum ya zama da ilimin da zai aiki amma kuma babu tawaye ne misali duk kwarewarka duk basirarka duk iyakan aikinka idan ka zo da sauran kana so kai aikin babu wannan abin da kake aikin kai zaka zama baka da amfani to idan Allah ya sa mutum ya da zuciyar cewa shi ba yaro ya taba ki naka dan ya taimaki jama'a to ba zai bari wannan tunaninsa da basirarsa da kwarewarsa ta fara banza ba sai sai to ina ne zai iya zuwa wannan dama ya same ta duk abin da yake yi wannan kan aikin sai samu kuma yanzu guraren aikin nan ga kasashen duniya ko ina ne ma suke yi inda ba su da shi kuma kan aikin nan sai kai apply din suka dauki kudin aka tafiya
sai duka in aka dauke ka wata kasa zaka iya tafiya
ah ni kurare ne ina son tun shi al'umma kasa ta bata bani yanayin da zan yi tafiya al'umma ba sai ga can mutanen kuma mutane ne duk inda ka tafi dan kadan a ko ina yake Allah dai zai yake baka lajin kwaya ɗaya ne a inda yake shiki ganin ko ina ina inda kaje kai dai shi din kira ka samu biyan bukatar wani wanda kake da shi bayan nan kuma albashin da ake baka zaka samu to me zai raka tafiya ka je kana yin aiki kana jin daɗi kana walwala kana ganin sakamakon abin da kake yi ina ka tafiya ko yanzu samu dama Allah ya hore idan ka saka da jira wanda ya dace ba of course I will leave
ina na jami'ai na aiki a nan A&E surgery department Aminu Kano Teaching Hospital to kalubalen da nake fuskanta akwai na bangaren marasa lafiya akwai na bangaren mu ma'aikata da bangaren marasa lafiya zaga mutane sun zo sun cika sosai kaga nan asibiti ne wanda yake teaching hospital ne akwai cases din da bai kamata a ce sun zo nan ba. To amma yanayi da primary healthcare, secondary healthcare ba sa samun kulawa da suke samu a can, saboda haka sai kowa ya dungumo sai ya duna. To kaga mu kuma sai muke samun workload a nan, saboda yawan su jama'a sun yawa a nan din. To kaga ta bangaren wannan kenan. Sannan kuma akwai mu kuma ta kanmu ta wurin bangaren staff. Kaga daga 2011 zuwa yanzu ina ga mun sama notice din da suka bar gidan nan sun kai 94 notice da ba ta nan 94 da suka bar gidan nan, saboda lokacin fadan Boko Haram wasu sun koma garuruwan su da kuma waɗanda suka rarrasu dai haka bamu samu replacement ba. Duk da dai mun ji gwamnati ta ce suna ta kokarin wannan, to amma dai har yanzu gaskiya ba a dauki ma'aikatan ba. To muna samu wannan kalubale din. Za ka ga misali a ward kun zo morning duty kusan ku 7-8 kuna morning duty, at least patient za su samu kiye din da suke bukata. To amma a yanzu sai kaga ka zo morning duty mutum uku, wani zubin ma sai a ce mutum biyu, mutum uku ma sai kaga wani ya samu rashin lafiya yayi breaking.
Amma su ku ma'aikatan?
Mu ma'aikatan. So kaga ai marasa lafiya ba za su samu kulawar da suke bukata ba.
A madadin 7 din nan sai a ce mutum
7 din nan a da sai kaga an ce mutum uku ko mutum biyu ne za su. Kaga yanzu a satin nan da muke ciki a night duty mutum uku ne, daya ta yi collapsing an ba ta still duty. Haka za ta ga from various departments rashin lafiya yana ta kama ma'aikata saboda workload din workload ya yi yawa, sai ga kowa yana ta breaking. Wancan ya zo an bashi still duty, wancan ya zo, to sauran da suke dan kofin kaga su ma ai ba za su iya ba. To saboda haka akwai kalubale a wannan bangaren.
To iya magbatin kayan aiki ba?
Eh, kayan aiki ba laifi, akwai kayan aiki sai dai wani zubin sai ka zo za ka amfani da abu kuma sai ka gan shi is non functional haka,
baya aiki
ya lalace. Wani zubin kuma masu kula da abun su ma kansu ba isassun masu kula da waɗannan bangaren, sai ka ga mun kai su wurin gyara sai a daɗe ba a kawo gyaran ba, ko kuma irin abubuwan da za su kaga an kawo din ga su nan ne dai. Ta bangaren wani sai misali ka kama musamman nan A&E tun da emergency ne, ya kamata a ce akwai wani incentive daban da da staff suke samu na A&E. To amma babu wannan, saboda duk in ka lura da asibitoci kowane ma asibiti ba nan Aminu Kano ba, in aka ce emergency to wannan fa sun fi kowa aiki. Akwai ya kamata a ce akwai wani special allowance na wannan emergency aikin da suke yi.
Ina na da mu tarbuma bangaren gwaje-gwaje a asibitin Malam Aminu Kano. Yanzu a ka'ida duk wani mara lafiya an zo asibiti likita ya ganshi ya masa bayanansa, to ba zai iya hukunci akan menene yake faruwa da shi ba, sai ya turo laboratory an masa gwaje-gwaje an gani me yake faruwa. Duk abin da aka bada report na sakamakon gwaje-gwajen da shi zai dogara sai ya yanke hukunci. To amma yanzu idan nace zan tafi training ba za a bani ba, saboda ban da yake wurin da zai min yaƙe shi ya kamata a bani. Idan wani training ya zo ko a wajen ƙasa ko a cikin ƙasa ba za a bani ba. Sai akwai wasu likitoci da suke aiki a laboratory ake kuma su pathologist, duk wata dama ne trainin kuna ban ne zo su za a tura ba za a tura medical doctor science ba. Amma a doka ta kasa pathologist ba shi ke mai gwaji, doka ta kasa abin da ce medical doctor science shi zai gwaji, shi zai ta rubuta sakamako ya kasa, shi wancan ba shi ke gwaji ba, amma kuma shi za a tura ya train. Kaga main training daban, main aiki daban, ka ga mun yanda in yi aikin shi zai kwalifi. Kuma idan muka yi aikin su waɗannan dai likitocin su zai ce mun yi aiki ba mu iya ba.
Wannan abin da kake faɗa yana da ya takaita ne ga misali kai inda kake aiki a asibitin Malam Aminu, ko kuma haka al'amari yake a dukkan asibitocin Najeriya?
Najeriya wannan tsarin haka yake, amma kuma abin da ya sa maki a duk duniya na maka tamawa kace a duk duniya wannan tsarin a Najeriya kada ya cinsa karfin hali muke komai, tunda dukkan wani yanayi da zai sa kai aiki yayi daɗi babu shi mu a bangaren mu an takushe mu da wannan tsarin.
Wai da haka kenan wasu ku ake cewa suna tsallaka kasashen waje su yi aiki?
Ayo ai wannan da gudu kan makata abin nan koyi ma na samu dama ai tsallake ya bane
kan ga da likitoci masu kulawa da lafiya masu kulawa da rayuwar mu bai sama Allah ka taimake su amin.
Haka ne, yanzu kuma lokaci yayi da likitan ku Dr. Muhammad Gadan zai yi kokarin ansa wasu daga cikin tambayoyin ku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Abdullahi Yusuf.
To
yana so ne ya san abin da ke kawo ciwon sankarau.
To abin da ke kawo ciwon sankarau Hajiya shine akwai wani ƙwayar cuta wanda ke shiga wurin inda ta akwai wani ruwa da ke shiga ta ga kwalwa har bargon bayan cikin dan Adam. To wanda ake cerebral spinal fluid ake kiransa. To akwai wani ƙwayar cuta da ke shiga. To in ya shiga wannan shike kawo wannan ciwon Hajiya. To akwai maganin shi kuma wani lokaci inda za ka je inda mutane da yawa inda aka taru da yawa kana tsammani ko kuma yawanci inda mun da ka je inda za ka je inda za ka ko wani wuri za ka ana taruwa da yawa to wani lokaci ana shawarar mutane akwai maganin allurar da ka jan sama yanzu na Hajiya.
An za ka je inda ake fama da ciwon ne ko kuwa ko da ba inda ake fama da ciwon ba ne ya kamata mutum ya yi allurar
ba. Kuma ba inda ake da ciwon da yawa inda za ka je kamar yan makaranta za a koma makaranta ko wani lokaci za ka haji irin wuraren da mutane da yawa.
Za a taro
to ya kamata don baka tabbatar da wanda ke wani lokaci akwai mutane da suke da irin wannan ciwon suna shiga irin wannan wuraren to domin ka kare kanka amma kuma Allah ya sa Allah sauke ka samu ciwon muka kama da akwai bayan magunguna ake amma dole sai an baka waɗannan magungunan da sauri
to in ba ba mutum da sauri ba fa
to wannan in dai abin ya tsanani to yana iya halaka mutum Hajiya
to Allah ya sauke
in dai kwana yi to amma in dai mutum ya dauki ya tsaya wannan kare kansa daga waɗannan wanda ikon Allah yana iya kare kansa daga ciwon Hajiya
to Allah ya sauke
amin amin
to likita lokaci ya fara daga mana hannu saboda haka anan mai sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin
da taladan
Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatan a huta lafiya.
I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to